من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يوم لاربا ديغوتا المحرم هجرتنا لدبورة لليهود الأربع اندفير wanda ya dace da 19 ga watan 7 miladiya tana da 2023. Muna za mu shiga darasin sira a cikin littafin Ashifa bi tarihi huquqil Mustafa na Alqadi Iyad. Yace aha wa min azim khabarihi fil afwi. In ba ku manta ba, fasalin yana magana a kan ainihin haƙurin manzon Allah da juriyan shi da ahuwa da ainihin da ya ɗabi'u kyawawa ba, shi ne ya ce wa min azimi khabarihi fil afwi, yana daga cikin girman ko mai girman labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil afwi a cikin ahuwa. A cikin afuwan da manzo Allah yake yi, yana da cikin afuwa mai girma, afuhu an yahudiya, afuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa yahudiyan nan, allati sammatu fi shati, wanda ta samar guba a cikin ainihin naman akuya, ba da itirafiya, bayan ta furta da bakinta ta tabbatar da dangangan ita ta saka ala sahihi, a bisa ingantaccen magana min riwayati na riwaya, ma'ana an samu riwayoyi da yawa, amma riwaya mafi inganci ko kuma ingantaccen riwaya shine bayan ta yi furcin ko manzo Allah ya yafe nata ɗai. Duk da dai an samu akwai riwayan da an ce an kama ta an kashe ta, amma wannan kashewan ba dan kanshi bane, dan wannan sahabin da suka ci tare ne, shi abin ya mar tasiri take mutu, sai aka kashe ta dan wannan ba dan tayi wa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ka kwa wannan ya kai girman ahuwa, mutum ya zo ya sama guba da gangan ya kawo kashi, sannan kuma ya tabbatar da shi ya sa da gangan, amma duk da kashi an yafi. Wa annahu cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yuwasiz labid ibn al-asam, bai kama labid dan asam ba idan saharu yayin da ya masa siri. Wa qad ulima bihi, hakika an sanar da manzo Allah cewa an masa sihiri, kuma wani ne ya masa sihirin, to amma duk da haka ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kama shi ya ce dan me kanun ba. Wa uhiya ilai, aka masa wahayi ma bi sharhi amri, da sharhin al'amari shar ainihin kulawu sai guda biyu din nan suka sauko musamman dan wannan, aka ji aka dauko aka warware, amma shikenan aka wuce gun manzo Allah bai kama shi ba. Sannan wala ataba alai, bai ma zarge shi ba, fadlan an mu'aqabati, ballanta na ma a ce ya masa wani hukuba, zargi ma a ce yanzu haka za ku yi mana kaza kaza, irin wannan ma annabi bai ba, kawai yake a wuce mu. Wa kadhalika, haka nan lam yu'aqib Abdullahi bin Ubay, manzo Allah bai kama Abdullahi bin Ubay wa ashbahu, da makamantan shi ba, minal munafiqin, daga munafiqai, bi azimi, da mai girman manukila anhum, abinda aka cira to anhum daga gare su, fi jihati ta jihasta, irin abubuwa na sharri da suka riƙa ƙullawa manzon Allah Abdullahi bin Ubay shugaban munafukai da sauran munafukai, ƙaulan wajen faɗi wa fi'ilan da aiki, manzon Allah bai taɓa ainihin kama su ya ce zai hukunta su akan wannan ba, bal ya ce aqala amnuwa, cewa ya yi liman ashara bi qatli babihim, da wanda ya kawo shawara ko ya yi nuni cewa a kashe wasu daga cikinsu, annabi ya ce la, ya ce ba zai yiwu ba, ba za mu kashe ba, ya Allah ya tahaddasa anna muhammadan yaqtulu ashabahu, yace saboda kar a je a riƙa magana ana cewa muhammadu yana kashe sahabban shi, su dai ba sun ce sahabbai na bane, to a tafi haka ba wanda za mu tafa. Wa an anas radiyallahu anhu, arwayto daga sayyidina anas, yarda Allah ya tabbata a gare shi, yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam, yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun ghalizul hashiyati, yana tare da ainihin wani bargo mai kaurin gefe, ya kifu da ainihin wani bargo mai kaurin gefe, an ce hasha shine gefen bargon. Fa jazabahu arabiyyun, kawai sai ga wani dan kauye balarabin kauye kawai yana zuwa ya fusgo manzon Allah biridaihi da bargon nashi ya hada bargon ya cikume shi ya fusga jazbatan shadidatan fusga mai tsanani hatta askarat hashiyatul burji har sai da gefen bargon ya nuna alama fi safati atiki a gefen kafadan shi sai da ya fusgo shi sai ga alama ya nuna na ainihin gefen bargon ta kuwa ya fusga ya tsanani sun matsala sannan da yayi wannan sul adab din sannan sai ya kara da cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan yace imilli ala ba'irayya kai mun lodi akan raquman nan nawo guda biyu har zai yi wannan guda ba bai kan kai ba ba nashi bane ba sai yi ba kawai ba kawai yace loda mun a raquman nan min malillahi allazi indaka daga ainihin dukiyar Allah da yake wajenka fa innaka la tahmilu li min malika wala min mali abika kaji fa su'ul adab bayan ya zo ya cutar da shi a jikin shi sannan ya kaura lamar magana sannan ya zage shi to fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shiru kaga shi manzo Allah inda zaka san ya kure wajen hakuri da juriya da a lokacin fa duk duniyar nan ba wanda ya kai shi ba abin da zai ce ayi ba ayi ba kuma mutumin nan yazo ya aikata wannan abin yanzu misali a ce wani shugaban kasa ne ko na abu mutum yana zuwa ai ba shi ne magana ta so mun zai ai kaza amma annabi ya shiru shi kuma sabai al'adan su manzo Allah sai yayi umurni zai yi in dai yayi umurni ba ba za iya ba to manzo Allah ya shiru sun makala sannan manzo Allah ya ce to bawon Allah wal malu malillahi yace hakika wannan dukiya dukiya ce ta Allah na sani ba nawo bane wa ana abduhu ni kuma bawon Allah ne wannan duk tabbacacce ne sun makala sannan manzo Allah ya ce wayu qadi minka ya arabi ma fa alshabi naji dukiya dukiyar Allah ce amma wannan abin da ka mun din sai a rama mun tukuna tun da wannan haƙƙi na ne Allah ya ce ne waje za u sai atin sai a tumi su ba sai a rama mun kala da ya ce ba za a rama ba kana jima annabi yake dan me ba haƙƙi na bane ba za a rama mun ba kala sai yace li annaka la tukafi bis sayyi'ati sayyi'ata abin da yasa ba za a rama ba saboda kai ba ka saka mummuna da mummuna wato wannan wani irin abu ne na wani irin hali ko al'ada wai su sun karanci annabin da yake zo su zo su jarraba shi su gani wai hakan ne ko ba haka bane shikenan wai da yake annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya summa amara sannan umurnin an yi mala lahu ala fa'irin sha'irun wa ala al-akhir tamrun shikenan ai yayi da annabi ne wannan magana da ya faɗa yabo ne wannan yabon sai goge wancan duk abin da ya antabe yayi dariya yace abin da ka faɗa haka ne gaskiya ne aina masu lodi a loda mar sha'ir ka duba yadda dawon nan take tsada to sha'ir annabi yace a loda mar lodin za ku yi ba a lokacin kamar lodin trela ne a yanzu tunda za ku masu ne masu daukan kaya kamar yanzu ne fa mutum ya zo kawai an tara kamar dukiyar zakka kai ne shugaban ainihin zakkan mutanen mai duguri na duk ana cikin ainihin bukata baka ba kowa ba kawai wani dan kauye zo da trela biyu yace kai ina kake loda mun dukiyar da kaza 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 ya fadi irin wannan abubuwan kuma ƙarshe ga shi a loda mar ya tafi shikenan annabi yace a loda mar takumi ɗayan a loda mar sha'ir wannan akhari tamrun ɗayan kuma a loda mar dabino a bashi ya tafi qalat aisha radiyallahu anha kai ta ga wa'annan abubuwan shi zai tabbatar ma da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kure a dukkan ainihin aiki mai kyau sai za ka ji imi 20 yana cewa wa fi kulli khairin jumlatan balagar mada kawai a duk wani alheri jumla ba a ware kowanne ba kawai annabi balagar mada ya kai kurewa kaga in ba kurewa ba wani irin hakuri ne da juriya na dan adam wanda za a mar haka kuma shikenan ya saka a tafi ta gani halal aisha sai da aisha radiyallahu anha tace ma ra'aytu rasulullah ni ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulima hatsu yana neman taimako ko yana ramawa daga wani zalunci da aka zalunce shi ba ko so daya malam ta kun hurmatan min maharimillah matukar dai bata kasance wani alhurma daga alhuman Allah ba in dai mutum ba haƙin Allah ya taba ko haƙin dan adam da Allah ya hana ba in dai a na manzon Allah ne manzon Allah bai taba daukan mataki ba wa ma daraba bi yadihi shay'an qattu kuma manzon Allah bai taba dukan wani abu da hannun shi ko so daya ba illa an yujahida fi sabilillah, sai dai ya je jihadi fi sabilillah. Shi yasa har in ya kai ga ko a jihadin ma in dai har ya kai ga manzo Allah ya duka, to ba za a rayu ba. In dai har ka kai ga har annabi, dan ba ko wanda yace shi da annabin zai ba, da kai butona buke yayi kasance mara. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya duka sai a jihadi. Wa ma darwa khadiman wa lamra'atan, bai taba dukan wani hajimin shi ko wata matarsa ba. Waji'a ilayhi bi rajulin, wata rana an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum, faqila, da aka kamo mutumin sai aka ce ya rasulullahi haza arada an yaftulaka, wannan mutumin mun kawo shi yana nufin ya kashe ka ne. Fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutumin, lan tura kaga dole ya razana, kuma yanzu mutum ne ba kama shi da bindiga yana dabarun kashe sarki, sai gashi an kamo shi an gurfanar da shi, ai kaga ai zai ji shikenan shi kan ya mutu ya lalace. Yana tartarwa annabi yace lan tura'a, ba za a razana ka ba, karka tsorata ba komai. Walau aranta zalika, ai ko da kai nufin kashe ne, lan tusallat alayya, kai dai ba za a sallada ka kaina ba, ni da Allah ya ce wallahi wa yasmuka min al-nafi. Kaga annabi yana da garantin koma da gaske ne ma abun ba zai yiwu ba, saboda haka karkada mu. Waja'ahu Zaid ibn Maslama, wata rana Zaid ibn Sa'ana ko Zaid ibn Sa'anata ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani bai huje ne kabla islami, kafin ya musulunta, ya zo ya taqaba hudainan alaihi, yake neman biyan bashin shi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasan manzo Allah yana mu'amala har na bashi, kuma mu'amalan bashin nan har ga ainihin wanda ba musulmi ba, har Yahudawa yana karban kaya a wajen su, idan ya samu kuɗin ya biya su. Kuma duk wannan ba wai kaskanci ko kashi ba ne, ai manzon Allah shi kuduwa ne, shi alƙarƙan da kun fi rasulullahi uswatun hasana, in bai yi ba kaga yanzu mu sai ta kure ma ka kasai. To duk irin wannan abubuwan annabi yana yi ne saboda in ta kurewa mutum ba matsala ba ne, manzon Allah ma yake ma za ka iya wannan mu'amala, amma ba wai dan kaskanci ko kashi ko rasa yadda zai yi ba ne. Ya karɓi bashin bawan Allah nan, kawai wannan mutumin da ya zo dan mutumin ya musulunta, shi yasa yake kabla islamihi. Fa jazaba saubahu, kaga ire-iren wannan duk malamai suna faɗa ne, dan in ka ji abin da yayin zaka iya jin a zuciyarka wannan tsinan ne, wannan kaza yake, to kabla islamihi, shi ku al-islamu yajibu ma qablahu, mutumin sahabi ne, babba ne, sahabi ne jalil, amma kai musulunci bari ka ji abin da yayin. Fa jazaba saubahu amman kibi, shi kuma da yazo ba wai shake shi ba, kunje tubabin manzo Allah ya aka fadan shi ba, ana ainihin daure dai a yafa dai ba, da yazo sai fuje na kafadan ya cire. Wa kaza bi majami'i siyabihi, kuma ya kama shi ta matattaran rigar shi, kamar yadda irin dan doka suke kama mutum, ba za su hada wandan shi su rike ba, to da ya fuje na saman sai tattara na kasan kuma ya rike. Wa adnazalahu, ya kaura lamar magana, sun makala, sannan bayan ya gaya wa annabi magana, kuma zai jam'in dangin ma'aiki gaba daya, yace innakum ya bani Abdul Muttalib, ku dama ƴaƴan Abdul Muttalib, matsalun masu taurin bashi ne, ba kwa san biyan bashi. To kaga ya taba ainihin lafiyarsa, sannan ya kwakkwaba mar magana, sannan kuma ya zagi family gaba daya. To anan sai sayyidina Umar fantara, Umar ya kasa hakuri, ya tashi tsawatar mishi, wa shaddada lahu, ya kaurara mishi fil qawli, cikin magana, wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabassam. Shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi yake, duk wannan abin shi ba wani abin damuwa ba ne. Ka san akwai abin da ake cewa hilmu, akwai saburu, juriya shi ne abin da zai dame ka karanta yadda za ka yi tafiya da gani an san kana cikin matsala. Amma akwai kuma ainihin haƙuri, wanda shi Allah ya halice shi jibilla ne, wanda abin haushin ba zai ma ba shi haushin ba, balle a ce jurewa yayi. To irin na ma'aiki kenan. Shi manzo Allah da abin da ya faru ne yana murmushi. Faƙalar Rasulullah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ana wa huwa kunna ila ghairi hadha minka awaju ya Umar, ya ce ya Umar, da ni da wannan bawan Allah gaba ɗaya muna buƙatan wani abu daban ba wannan ba. Shi ke yanzu ba ka ta yi ka hau kan shi ba, ni kuma ka nuna taimaka min kake, za ka tare mun faɗa. Annabi ya ce, da ni da shi duk akwai abin da muke buƙata a wurinka ba wannan ba. Menene abin? Annabi ya ce, kawai ta amuru ni bi husnil qada'i, ka umurce ni da kyakkyawan biya, malakati ya Rasulullahi, a biya shi bashin shi, ai bai kamata kaza kaza ba. wata amuru biyu sai ta kabi sai kuma ka urke shi da kikkiawan neman bashi kace kai dan kana da mutum bashi ai ba haka yake ba ai lallaba ka zo ka bayin ka hankali mana ka lallaba shi sun matsala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma fa ku ji laqad baqiya min ajalihi salasun har yanzu fa lokacin biyan ma da yake ku bani ka ji dangin ma gaba daya kira yace masu saurin bashi ne a halin shi lokacin biyan bashin ma saura kwana uku yace ajalin biyan bashin shi ma saura kwana uku shikenan wa amar umar sai manzo Allah ya umurci sayyidina umar ya kabi malahu annabi yace umar ka je ka biya shi dukiyar sa wa yazidu 20 sa'an yace idan ya biya shi kuma ya kara mar kwano 20 saboda me yake liman rawahu saboda razana shi da umar yayi kaji shi duk abin da yake annabi ya yace amma wannan umar bai tasar mar din wannan razanan da yake a saka mar da ainihin kwano 20 wa kana sababu islami wannan abu sai ya zama shine dalilin musuluntan wannan bawan Allah wa zalika yake to kage wannan sababin annahu abin da yasa yayi hakan wai annahu kana yaqulu bai yahude ne dama ka san yahudawa ya arifuna kuma ya arifuna abna'ahum ba abinda ainihin ba su sani ba sun karanci sabobin manzo Allah da komai tun kan yazo to wai shi jarabawa yake bayan ya musuluntan sai yake ga mutane yake cewa kana yaqulu ma baqiya min alamatin nubuwati shay'un babu wani abin da ya saura na alamomin annabi da ban gani a tattare da shi ba illa wa qad arabtu sai hakika na gane wannan alamomin annabcin fi waji muhammadin a fuska annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa sanataini sai dai abubuwa guda biyu wanda lam akhbiruhuma ban jarraba su na tabbatar da su ba na farko yasbiqu ilmuhu jahalahu hakurin manzon Allah yana rigayan jahalahu wauta ne zo ya mar wannan shi ma ɗaya ne daga cikin halayen shi wanda ban jarraba na gani ba duk irin wautan da zaka zo kamar to hakulin shi ya rijayi wannan wautan wala tazidu shiddatul jahl illa hilma sannan halin manzon Allah ne tsananin wauta baya ƙara mar komai sai ƙarin hakuri manzon Allah gurgudan wautanka gurgudan hakurin da zai yi da kai fattabartu yace shi yasa na zo na jarraba shi ya za ka je wannan hanya ne biyo kaga hanya ce mai hatsari babba ba dan Allah ya so shi da inaya ba yace fattabartuhu sai na zo na jarraba shi bi haza da wannan ko jattuhu kama fa shi ba sai na same shi kaman yadda aka sifanta sai na musulunta aha alhamdulillah wal hadisi an hilmi